man, kulli ya mata e man, e man, kulli ya mata e man.
Koda bate kwalliya ba yarinyar na tana da kyau naturally tana da kyau bayan ta yi kwalliya kuma sai ka ganta ta kara kyau sai ka ganta ta ninka kyau ta ka dai dai jiki a sannuki ta ku dai dai komai dai dai jiki da baya ki zauna dai dai kai ki ce musu komai bisu da kallo ki zauna dai dai Allah ya halitta nan Allah ya aje sura nan maki gani ya kauda ido maso gani ya bude ido babu mummuna sai mara kwalliya ba ta daidai babu mummuna sai mara gyara ba ta daidai koda bace kwalliya ba yarinyar na tana da kyau naturally tana da kyau bayan ta yi kwalliya kuma sai ka ganta ta kara kyau sai ka ganta ta ninka kyau ta ka dai dai jiki a sannuki ta ku dai dai komai dai dai jiki da baya ki zauna dai dai kai ki ce musu komai bisu da kallo ki zauna dai dai
emana
Maman ki ta yi ya haihuwa ta haifo ta wurarwa All eyes on you idanuwa Duk magiyanki sun sha wuya Babu mummuna sai mara kwalliya ba ta daidai Babu mummuna sai mara gyara ba ta daidai Ko da baki kwalliya ba yarinyar nan kina da kyau Naturally kina da kyau Bayan kin yi kwalliya kuma sai ka ganki kin kara kyau
Emana, kwalliya mata